الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka, littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha. Wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi, a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin matashiyar magana wanda malam yayi mata take da tsawaita tsayuwa mutum ya daɗe a tsaye bayan ya ɗago daga ruku'u kafin ya tafi sujada da kuma wajibcin nutsuwa a cikinta, wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan rukuni na gaba daga cikin rukunai na sallah, wanda bayan an ɗago daga ruku'u an tsaya ciccir wanda ake tafiya zuwa gare shi. Sai malam ya ce as-sujudu, wato surmiyawa zuwa ga yin sujada. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yukabbir, yana yin kabbara yana cewa Allahu akbar, wa yahwi sajidan, yana surmiyawa halin kasancewar shi yana mai sujada. Wato lokacin da bayan mutum ya dago daga ruku'u yace sami Allahu liman hamida, lokacin da yake dagowa sai kuma yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mudiya lima mana'at wa la yanfa'u dhul jadd minka al-jadd. To kuma zai tafi zuwa sujada ko? To sai ce Allahu akbar, sai tafi zuwa sujada. A lokacin da zai yi takbirar nan yana cikin halin zuwa sujada zai yi, bayan ya rabu daga tsayuwa ciccir, sannan kuma kafin ya isa sujada din ko ya zamanto ya cika fadal Allahu akbar da ɗora goshin shi akan ƙas, ko kuma bai kai ba har ya gama duk yanda yayi wannan ya halatta. Wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira ne, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abu Huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu yace thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sa, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thintain ba'd al-julus. Wato hadisin da mun karanta shi a jiya kenan. Wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin kabbara lokacin da yake surmiyawa ya tafi zuwa yin sujada. Wa amara bi dhalika al-musi'a salatihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan mutumin da ya muna da sallarsa shine Khallad ibn Rafi'in, kamar yanda yazo cikin wata riwaya. To ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi bidhalika, wato da yin kabbara lokacin da zai sirmi ya zuwa yin sujada. Hadithin al-musi'u salatihi, kamar yadda muka faɗa, wato akwai shi cikin sahihaini kuma akwai shi cikin sunan. To dan haka idan muka ɗauki majmu'ur riwayat na wannan hadisi za mu ga cewa a cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce shi da yin wato takbiri lokacin da zai tafi zuwa sujada. Fa qala lahu, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mishi ya ce da shi la tatimmu salatu li ahadin minan nas, sallah ga kowane ɗaya daga cikin mutane ba ta cika sawa'an wannan ɗayan namiji ne ko mace ce ne, wannan ɗayan namijin matashi ne ko gwarzo ne ko dattijo ne, ita ma wannan macen matashi ya ce ‘yar bana bakwai ce ko kuma ta yi aihuwa biyu uku ta shekara 30 ko kuma ta manyanta ta kai shekara 50 zuwa sama da 50. To sallar kowane ɗaya daga cikin mutane ba ta cika, wato har sai ya yi alwala, bayan ya cika alwala ya fuskanci alƙibla, sannan ya yi kabbara ya karanta alƙur'ani, sannan kuma ya yi ruku'u, ya tabbata a ruku'u, sannan ya ɗago ya tsaya ciccir, thumma yaqulu hatta yaqulu sami'allahu liman hamida hatta yastawiya qa'iman, har dai ya daidaita a tsaye ciccir, thumma yaqulu allahu akbar, sannan kuma sai ya ce allahu akbar, thumma yasjudu, sannan kuma yana tafiya yayi sujada hatta taduma inna mafasiluhu, har sai gababuwan shiga baki ɗayan su sun nutsu ko wata gaba ta koma inda ta fito. Wato wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya ga wa shi wannan almusiu salatihi wanda hadisin shi ya gabata a baya da tsawon sa. Wa kana idza arada an yasjuda kabbara, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana nufin zai yi sujada zai tafi sujada yana cewa Allahu akbar, wa yujafi yadaihi an jambaihi thumma yasjud, wato yana nesantar da hannayen shi guda biyu an jambaihi daga hankurkuren shi lokacin da zai yi sujada. Idan bawan Allah musulmi bayan yayi ya gama tsayuwa din nan zai tafi sujada ko, to in ya tafi sujada yanda yake haka yake, kada ya matse hannunsa nan da nan, mun gane da kyau shine wajafi yadaihi, yana nesantar da hannayen shi guda biyu an jambaihi daga hankurkuren shi, jambi shine haƙarƙari na, to saboda tasniya ne daga haƙarƙarinsa guda biyu kenan ko, to yana nesantar da hannayensa guda biyu daga haƙurƙurensa guda biyu, zamanto hannunsa na dama bai haɗe da haƙarƙarinsa na dama ba, hannunsa na hagun bai haɗe da haƙarƙarinsa na hagun ba, sai ya zamanto ya ɗan sa space tsakankanin nasu, sannan kuma kare baje da yawa ta yanda zai cutar da na damansa ko na hagun ɗinsa a lokacin da yake sallah a cikin jama'a. Za ga wani shi kuma yana huce gona da iri cikin bajewa ɗin, sai ga ya buɗe kusan ya yi kane kane gurin mutum biyu shi kaɗai ya riƙe shi, kuma yan kaɗan takura mishi ya ce to ai haka annabi ya yi umarni, ya ce wa yujafi yadaihi an jambaihi, to amma in yi lissafi shi kuma in aka tashi in aka tsaya sai ga ya ware ƙafafuwan shi kusan gurin mutum ɗaya da rabi yake warawa, shi kenan a rukuwa haka, sahun da zai iya cin mutane 30 sai ya ga mutum 20 ya cika shi ko mutum 18 sun cika shi, saboda kowanne ya yi tsayuwar jeka na yi ka ne jeka ba ruwana. To ya kamata sallah kowane ɓangare ana yin shi yanda ya dace ne, ba a huce gona da iri kuma ba a yin wato ba a takaitawa inda ba a tsaya inda ba a kai ba gaba. Wa kana ahyanan yarfa'u yadaihi idza sajad, wato a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ɗaga hannayensa guda biyu idan zai tafi sujada, mun gane da kyau, to wannan shi wannan guri ne wanda ba a kowane lokaci ba ma'aiki yake ɗaga hannaye, bayan ka ɗago daga ruku'u zaka ce sami allahu liman hamida allahumma rabbana lakal hamdu ko, zaka ɗaga hannayenka nan, to bayan ka ɗaga hannayenka kai wannan azkar ɗin in mai tsawo ka ɗauka in gajeru ka ɗauka, to lokacin da zai ce allahu akbar ya tafi ruku'u ya tafi sujada yana ci yana ɗaga hannayensa, amma ba kowane lokaci ba ne yake yin wannan, wanda yake yin su a kowane lokaci kamar yadda ajiya muka faɗa su ne gurare guda huɗu, mun gane takbiratul ihram da at-takbi'a wato da kuma ar-rafu inda ruku'i da kuma inda rafi'i min ar-ruku'i, sai kuma idza qama min ar-raka'atayn, waɗannan su ne gurare guda huɗu wanda yake yin su a kowace sallah. To a waɗansu lokutan yana ɗaga hannayen shi guda biyu lokacin da zai tafi sujada, ba kowane lokaci ba ne yake, ahyanan wa ahyanan ne yake yin su, mun gane. Na'am. To shine Albani ya ce wa qadru ya hadha ar-raf'u an ashratin min as-sahaba, wato haƙiƙa an rawaito wannan ɗaga hannaye guda biyu lokacin da mutum zai tafi sujada daga wajen mutum goma daga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato ya kai haddi na tawaturi kenan. Hadisi mutawatiri shine Allah akalla a ce a samu sahabbai goma sun rawaito wannan hadisin daga ma'aiki alaihi salatu wassalam, da kuma abin da ya gaba, tunda in sahabbai goma suka rawaito hadisi daga ma'aiki, kai ka san kuma cikin tabi'ai wanda za su rawaito hadisin nan daga wajen tabi'a sun fi goma. Saboda sahabbai na ma'aiki wani ɗaliban da yake da cikin tabi'a sun fi ɗari, wani ɗaliban da yake da sun fi ɗari biyu, wani za ka ga cewa shi kaɗai ma gayya ne, shi kaɗai kusan ƙasa guda ne. To in ka zo kuma cikin tabi'ai, su kuma ɗaliban da tabi'ai suke da, sai ka ga tabi'i guda ɗaya da ɗalibai sama da 300, gidan shi an zo ana karatu, amma duk da haka akwai masu amsa kowa, ko wanda shi malam ɗin yana magana kana cehiya kana faɗawa ƴan can, shi ma wancan na gaba yana cehiya yana gawa ƴan can. Saboda a lokacin babu amsa kowa irin ta yanzu, wanda za ka yi magana kana cikin masallaci wanda suke cikin gidajensu makwabta din su dinga ji, a wancan lokacin da ƙarfi za ka tilla maganar, kana tilla ta, shi ma wani ya ɗauke ta ya tilla ta da ƙarfi, shi ma wani ya ɗauke ta ya tilla ta da ƙarfi. Za mu ga dinda dama akwai malaman da za mu ga cewa suna da kai al-mustamdi wanda yake ɗaga muryar shi wajen lokacin da suke karantarwa, khasatan ɓangaren sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To wannan shine ake ce da shi hadisi mutawatiri, wa ma rawahu adadun jammin yajib ihalatu ijtima'ihim 'ala al-kadhib fal mutawatiru wa qawmun haddadu bi 'ashratin wa huwa ladayya ajwadu wal qawlu bi 12 aw 20 yufka wa 40 aw 70 wa ba'dhuhum qad idda'a fihi al-adam wa ba'dhuhum 'izzatahu wa huwa waham wal sawabu annahu kathiru wa fihi li mu'allafun nadhiru. Wato kamar yadda Suyuti ya faɗa cikin littafinsa Alfiya fi ilmil hadith, wato ya ce al-mutawatir, waɗansu daga cikin malaman hadithi sun iyakance shi da cewa a samu a cikin kowace ɗabaƙa daga cikin ɗabaƙat na wannan isnadi Allah aƙalli a samu mutum goma. Ya ce wa huwa ladayya ajwadu, ya ce wannan ra'ayin shi ne mafi kyau a wajena, na fi gamsuwa da shi. To waɗansu suna ganin cewa sai an samu mutum 12, waɗansu sun ce mutum 20, waɗansu sun ce mutum 20 da kaza, waɗansu sun ce mutum 40, har akwai wanda suka tafi akan mutum 70. Mun gane da kyau. To amma kowanne ya kafa hujja ne da wani dalili na Alƙur'ani. Su masu mutum 10 sun kafa hujja da cewa in yakum minkum 20 sabiruna, wato mutum ɗaya zai iya cin galaba akan mutum 100, mutum 10. Mun gane 10 kenan. To wannan shi yace akan wannan ra'ayi yake, mutum ɗaya zai iya fama da mutum 10 cikin kafirai a farkon musulunci. Wannan shine ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Mun gane da kyau. To masu mutum 12 suka ce sune adadin kumandodi na ƴan banu Isra'ila. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. شيني أسامو وانا عدد النقيب دينا. ودن سكما سكتشي متن أشرين. باسو متن أشرين سوني وانا سكتشي إن يكم يكم إشرونا. الله بيتشي با إن يكم يكم أشرا إشرونا يتشي. سابرونا يغلي بوبي أتين. وانغاني دايشو. ماسو 40 سما سكتشي أي شيني عدد نقوانا كان النبو موسى عليه الصلاة والسلام وان ليهي كافين يتفقانا وادا الله. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. To shikenan sai da mutum an samu mutum 40. Waɗansu kuma suka ce mutum 70. Suka ce hujja shine lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo daga munajati da mahalicin shi subhanahu wata'ala, ya tarar da al'amura sun lalace, mutane suna bauta a dan marake. Daga ƙarshe Allah ta'ala ya ce wakhtara Musa 70 rajulan li miqatina. Mun gane da cewa sai da mutum 70 daga cikin mutanen shi. To sai suka ce to mutum 70. To akwai kuma wanda suke ganin ma cewa hadisi mutawatiri shine sai an samu mutum 1000 akwai wata dabaga. To ina ga wannan ai samun shi sai an bincika. Sai an bincika sosai, sai an je bidiyo. Na'am. Su kuma sun ce alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum allah mutu thumma ahyahum inna allaha lazu fadlin ala nasi walakinna akthara nasi la shukurun. Al-khururu ila sujudi ala al-yadain. Yawa, to Albani yace wannan hadithi mutum goma na sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun rawaito shi. Wa dhahaba ila mashru'iyyatihi jama'atun min as-salaf. Wato waɗansu jama'a daga cikin magabata na ƙwarai sun tafi zuwa ga shar'ancin wannan wato daga hannaye guda biyu. Minhum Ibn Umar, daga cikin su akwai Abdullahi dan Umar, Ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas, wal Hasan al-Basri da al-Hasan Ibn Abi al-Hasan al-Basri, wa Tawus da Tawus Ibn Kaysan al-Yamani Abu Abdurrahman, wa ibnuhu Abdullahi da ɗansa Abdullahi Ibn Tawus Ibn Kaysan, wa Nafi'un Mawla bin Umara da Nafi'u ƴancaccen Abdullahi dan Umar, wa Salim ibn Huda kuma Salim dan Abdullahi dan Umar, wal Qasim ibn Muhammad da Al-Qasim dan Muhammad ɗaya daga cikin al-fuqaha'u sab'a, wa Abdullahi ibn Dinar da Abdullahi ibn Dinar, wa Ata da Ata ibn Abi Rabah, wa qala Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda ya rasu hijira ta ma'aiki tana 198, yace hadha min as-sunnah. Wato wannan daga hannaye guda biyu lokacin da mutum zai tafi sujada yana daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa amila bihi imamu sunnati Ahmad ibn Hanbal. Wato imamu sunna, imamu ahli sunna wal jama'a, imamu Ahmad ibn Hanbal ya yi aiki da wannan hadith, da wannan sunna din. Wa huwa qawlun an malikin wa shafi'i. Wato wannan kuma fatawa ce daga wajen imamu daril hijira, ra'asul mutaqinin wa kabirul mutathabbitina, da ɗalibinsa kuma Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadith nan al-mujaddidu, wanda cikin malaman da suka jaddada addini daga ciki akwai al-imamu Shafi'i, wanda ma yake alayhi salatu wassalam yace inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah tabaraka wa ta'ala yana turowa a duk wato ƙarshen shekara 100 sai ya turo da wani zakakuri wanda zai gyara mata, zai jaddada mata al'amuran addininta. To daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu baiwa wajen suka kawo canjin yanayi game da abin da aka samu kai na sakaci da addini, suka zo da abin da ya shafi fama da karantar da addini da kuma ɗora mutane akan addini na gaskiya da kuma karantar da su sunna ta ma'aiki dare da rana, akwai al-Imam Shafi'i. Yasa yana daga cikin manya-manyan malamai na musulunci, kuma za mu ga yana daga cikin ɗaya daga cikin malaman fiqh guda hudu na malaman mazhaba guda hudu, shi ɗalibin al-Imam Malik ne. Na'am. Al-khururu ila sujudi ala al-yadain. Wato sai kuma malam yace al-khururu ila sujud, wato fadawa zuwa ga sujada, daga kharra yakhru ne sai zamanto al-khurur, wato fadawa zuwa sujada ala al-yadain akan hannaye lokacin da mutum zai sirmiya ya tafi sujada. Kaga malaman Saudiya, in ka ɗauka waɗannan wanda suka yi wannan ƙarnin, Allah ta'ala ya ji kansu da rahama, irin su Ibn Baz, Abdulaziz Ibn Abdullah Ibn Baz da Muhammad Salih al-Uthaymeen, wanda kusan dai a wannan ƙarni suna daga cikin malaman duniya kakaf ga baki ɗaya. Duk wani wanda yake faɗa a ji a yanzu, wanda za a ga cewa a ɓangaren mamlaka yake kuma a wajen mamlaka, in dai babban malami ne za a ga ɗalibinsu ne ya yi karatu a wajensu, imma mubashara kai tsaye ko kuma ɗalibinsu ne ma. Yawanci za a gani duk malaman duniya yanzu, kusan a yanzu masu rai yawanci sun yi karatu a wajensu. To su suna ganin cewa in za ka tafi ka faɗi sujada, in za ka tafi sujada shi ne za ka fara ɗora gwiwoyinka ne, sannan kuma ka tafi ka ɗora hannayenka, sannan ka ɗora goshinka. Mun gane da kyau. To Albani saboda ya bayyana maka shi ya saba musu a wannan mas'ala ɗin, sai maka matashiyar magana, tun daga matashiyar magana za ka gano shi yanda ya fahimci sunna ɗin ta ma'aiki alayhi salatu wassalam. Wa kana yad'u yadayhi ala al-ardi qabla rukubataihi. Ma'aiki sallallahu alayhi wasallam ya kasance yana ɗora hannayensa guda biyu akan ƙasa kafin ya ɗora gwiwoyinsa. Kafin ya kai gwiwoyinsa, to hannayensa yake fara ɗorawa. Mun gane da kyau. Wato kusan malaman Saudiya yanda suke, in za su
kafir sujada. Yawa, mun gane? Bayan mutum ya gama karatu to in zai tafi sujada haka yake so a ci. Sai kuma kai haka. Mun gane ku? Kuma in zaka tashi hallo haka zaka. Mun gane? To amma shi arbani yana gani in zaka yi haka zaka. Sai kuma ka tafi da wannan sai kuma ka dora guri. Ai mun gane ku? To وكان يأمر بذلك مايكي صلى الله عليه وسلم يا كسانشي نا يون عمرني بذلك واتو دا wannan shine zaman to bawon Allah musulmi ya dora hannayensa guda biyu akan kaskafin goyoyin shi su tafi fa yaqulu mayki alayhi salatu wassalam yana cewa idza sajada ahadukum idan kowanne daya daga cikin ku zai yi sujada fala ya buruk kada ya durkusa kama ya burkul ba'ir kamar yadda raqumi yake durkusawa wali yad'a yadayhi qabla rukubatayhi ya dora hannayensa akan kasa kafin guyoyinsa su tafi kan kasa to haka zai to wannan hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Sunan Abi Dawud ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi baki yayi wusulla yayi wasali kan cewa inda ake fara kaiwa shine ana fara kaiwa hannu sannan kuma guyoyi to amma su malaman Saudi abinda suka kalla idan ka dauki littafin da Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin yayi wa sharhin Baiquniya yawa Baiquniya sharhin sa na Baiquniya za ka ga cikin al-hadithul maqlub ya ka misali wannan hadith mun ga yanda kyau hadithin da ya zamanto an yi kalbi din karshen sa da manzo Allah ya ce idza sajada ahadukum fala yaburuk kama yaburukul ba'ir yace yanda yake daidai shine wali yad'a rukubatayhi qabla yadayhi a ce haka ya kawo saboda shi yana ganin cewa karshen hadisin kalbi ne akai wato yana daga cikin guraren da akai wani daga cikin malaman hadisin rijal din isnadin hadisi ya samu wahami wajen kalbi din isnadi wajen kalbi din matan mun gane da kyau irin kaman hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda riwayar Muslim wajen sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu akwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu to cikin ruwatu na wannan isnadi din akwai wanda yayi wahami wajen cewa mutumin da yayi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu har ma da mashi bata san abin da hagum dinsa ta bayar ba wanda wannan shi ma kalbi ne yanda yake shine shimalu huma tun fi yaminu to amma wannan albani yace ko alama babu kalbi a cikin sa daidai ne yanda yake dinnan haka ne mun ga yanda yake wali yad'a yadayhi qabla rukubatayhi shi yasa ayi ya dan tsawaita magana a cikin ashida Abu Dauda da Tammam fil fawaid al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin As-Sunan al-Kubra da kuma As-Sughra مصورة جامعة الملك عبد العزيز في مكة بسند صحيح وصححه عبد الحق الإشبيلي إنغان تونا حديث في تلك الكتاب على الأحكام الكبرى وقال في كتاب التهجد إنه أحسن إسنادا من الذي قبله تونا حديث إن شيني ما في إنغان تين إسنادي سمد حديث ديكي كافنسا يعني حديث وائل المعارض له wato abin da yake nufi shine hadith wa'il ibn al-mu'arid lahu wato hadithin wa'il ibn hujr wanda yayi fito da wannan hadithin na Abu Huraira hadithin wa'il ibn hujr shi ma yana cikin sunan Abi Dawud idan mutum yana karanta sunna ta al-jam'a ta Sheikh Yahya ibn Abdul Aziz al-Yahya sai ya haddace hadithin Wa'il ibn Hujr sannan kuma zai zo ya haddace hadithin na Abu Huraira bal albani yace bari dai hadha wannan ma mukhalafati li hadha alhadith as-sahih tare da cewa wancan hadithi na Wa'il ibn Hujr wanda yake tabbatar da cewa guyoyi ake fara kaiwa sannan hannaye tare da cewa ya saba wannan hadithin mai inganci walladhi qablahu da wanda yake kafin sa na kana yabau yadayhi al-ardu qabla rukubatayhi la yasihu min qibali isnadihi bai ba inganta ba in ka kallaci isnadin shi wa kadhalika ma fi ma'anahu albani yace kai din hadisin da yake dauke da ma'anar hadisin wa'il na cewa ana kaiwa guyoyi kafin a dora hannaye a kasa yace bai inganta ba kaji masu karatu mala yanzu in ba irin sa labani ba zai iya yin irin wannan yayin irin wannan takwashe din nan gabaki da yace ya game maka yace ma dan hadisin da yazo da kaza bai ma inganta ba kalka ba kanka wahala na'am kama bayyantuhu fi dha'ifa kamar yanda na bayyana hakan dan a cikin littafin silsilatul ahadith dha'ifa karkashin hadisi na 929 wal irwa kamar yanda kuma shi ma nayi bayani akai cikin littafin irwaul ghalil fi takhrij ahadith al manari ahadith manar al sabil karkashin hadisi na 357 albani ho yayi aiki fa wa alam yace ka sani anna wajha mukhalafati al ba'iri yud'i al yadayn qabla al rukbatayn wato hakika fuskar sabawa raqumi ta hanyar ka dora hannayenka guda biyu kafin ka dora guyoyinka huwa shine annal ba'ira yadau awwala ma yadau rukbatayhi wato hakika raqumi farkon abin da yake fara ajewa a kasu ne guyoyin shi wa huma fi yadayhi to guyoyin nashi a hannansa suke shi saboda kafafuwansa na gaba mun gane da kyau farko wanda yake fara durkusawa wannan guyuwar ta sai su yake fara ajewa mun gane saboda yad a jikin dabba mai kafa hudu na gaba su ake ce musu yad na baya su ne rijil mun gane to yanzu aka kallaci raqumi durkusawar da zai da me yake fara durkusawa da kawahuwa na gaba ko to da in zaka kallaci durkusawa tashi da nan yake durkusawa da gwiwa yake durkusawa to su kuma su Uthaymeen abinda suka kalla shine wala yaburuka ma yaburukul ba'ir raqumi yanda yake durkusawa shine kafafuwan gaba yake kaya kenan kada ka kai hannayenka da farko saboda su kafafuwan su ne hannaye kafafuwan gaba su ne ake daukan su a matsayin hannaye kenan wali ba'arukubatahi qabla yadayhi taw albani yace kama fi lisanil arab kamar yanda yake cikin lisanul arab na ibn manzur wa ghairihi min kutubil lugha da wannansa daga cikin littattafai na lugha wa zakara mithluhu ath-thahawi al-imam ath-thahawi wato ya ambaci kwata muka cin wannan maganar fi mushkil al-athari a cikin littafin sa mushkil al-athar wa sharh ma'ani al-athar da kuma sharh ma'ani al-athar wadannan dukkanin su littattafan al-imam ath-thahawi ne wato littafi ne mai kyau kwarai da gaske wa khasatan mushkil al-athar yana da kai muhimmanci ga dalibin ilimi ya zaman to yana da kai yana da shi saboda littafi ne wanda alhamdulillah ya hadikum Allah wa yuslu balakum littafi ne wanda za ka kawo maka hadisi wanda kai a cikin tunaninka yana da kai iskali da wancan sai kuma a kawo maka yanda za a warware maka shi da kuma sharhu ma'ani al-athar sharhu ma'ani al-athar shi kuma littafi ne wanda ma'anonin hadisi na ma'aiki waɗanda suke ga ra'ib kalmomi masu wahala to sai maka sharhin su ga yanda suke nufi wa kadhal imam al-qasim as-saraqsati akana al-imam al-qasim as-saraqsati rahimahullahu ta'ala shi ma ya rawaito fa innahu rawa fi gharibil hadith wato hakika ya rawaito a cikin littafin sagharibul hadith gharibul hadith kamar yanda akwai gharibul qur'an da kuma akwai gharibul hadith mufradatu gharibul qur'an zamu ga cewa alqur'ani kalmomi masu wahala wanda a larabci ne da gobe ba za ka yi ta jin su ba to akwai malaman da sun yi musu littafi mai cin gashin kansu to haka sunna ta ma'aiki su ma kamar yanda zaka samu hadisi zaka samu kalimat wanda suke ga ra'ib ne a cikin qur'ani to a cikin sunna ma cike take da su to an yi littattafai a wannan bangaren bi sanadin sahihin da sanadi wanda yake ingantacce zuwa ga Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi annahu qala hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace la yaburkanna ahadun burukal ba'iri sharidi kada kowane daya ya kuskure ya durkusa lokacin da zai tafi sujada irin durkusa walin raqumi wanda yake zautacce raqumin da yake zautacce ne qala al-imam wato al-imam as-saraqsati al-imam al-qasim as-saraqsati yace hadha fi sujud wannan a cikin sujada ya kulu wato shi al-imamu al-qasim as-saraqsati yana cewa yace la yarummu bi nafsihi kada ya jefa kansa kada ya tafi da kansa ma'an tare kama ya fa'alul ba'iru sharidu ghayrul mutma'innil muwatir kamar yanda raqumi wanda yake zautacce wanda hankalin shi ba a jikin sa yake ba, wanda daga ka ganshi ma kawai shi kanshi hankalin shi a tashe yake, shine ake ce da shi al-ba'irus sharid, da wutaccen rakumi, wanda ya fita daga gida ya shiga daji duk inda ya tsinka ya mutun to kawai gudu yake, la misasa bainahu wa bainahu, tunanin shi ko neman shi ne aiki. Walakin yanhaqu mutma'innan, sai dai zai fadi zai sirmiya halin kasancewar shi yana mai nutsuwa. Yadau yadaihi thumma rukubataihi, wa qad ruwiya fi hadha hadithun marfu'un mufassir, wa to haqiqa an rawaito a cikin wannan mas'ala da an rawaito hadisi wanda yake fassara wannan hadisi na Abu Huraira, wato shine wali yadau yadaihi qabla rukubataihi kenan. Thumma dhakara alhadith alwarid a'lahu, sannan kuma sai ya ambaci hadithin da aka rawaito wannan na sama, hadithin Abu Huraira, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wali yadaa yadayhi qabla rukubatayhi. Taw Albani yace wa qad aghraba ibn al-Qayyim, hakika ibn al-Qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya zo da bakon abu kajuha. Ibn al-Qayyim cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, fi hadi khairul ibad, wato shi yayi kokari ya tabbatar maka cewa yanda zaka tafi sujada, ya tsawaita magana a wannan bangaren, yace zaka dora guyoyinka ne sannan hannayenka, yayi takawa dalilai da sauransu. To Albani yace yazo da bakon abu a cikin addini wanda ba a san shi ba. Faqala Albani yace, wato Ibn al-Qayyim ya fada a cikin littafin Zadul Ma'ad, yace mutun ya dora hannayensa akan kafin ya kai guyoyinsa, innahu kalamun la yuqal, ce wannan zance ne wanda ba za a ma a fahimce shi ba. Wala ya'rifuhu ahlul lugha, yace kuma ahlul lugha, yace malamai masu karatun lugha, malamai masana lugha ba san ba da wannan magana ta cewa wai raƙumi in zai tafi yana dora hannayensa, yana dora guyoyinsa kafin kawahuwansa, ba a san da haka nan ba. To Albani yace wai ruddu alaihi al-masadiru allati asharna ilaiha, wato masadir tushashikan da muka yi nuni zuwa gare su, reference din da muka yi ishara zuwa gare su, sai ya mai raddi, wa ghayruha da wadansu su kaseer, suna da yawa, fal turaja, idan ana so a koma alaika ai ba kage bane akai. Wa qad basatul qawla fi zalika fi risalati ar-raddi ala shaykh at-tuwayjiri fa asa an tunshar, yace hakika na shimfida magana a wannan mas'ala din cikin risalar da na yi raddi ga babban malami na Saudiya al-Imam Tuwayjiri, fa asa an tunshar, yace ina fatan a ce a yada ta a wallafa ta duniya, kowa daga cikin ɗaliban ilimi ya same ta, la'alla kuma an yada ta. Wa kana yaqul, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada, yana cewa innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu, wato hakika hannaye guda biyu su ma suna yin sujada kamar yadda fuska take yin sujada. Fa idza wada ahadukum wajhahu, idan kowane ɗaya daga cikin ku zai dora goshin shi a ƙasa, zai dora fuskar shi a ƙasa, zai yi sujada, to fali yada yadaihi, ya fara dora hannayensa. Wa idza rafa'a, idan zai dago daga sujada bayan ya dago daga kanshi, fali yarfa'ahuma, to sai in ya dago ga baki ɗaya kuma sai ya ɗage hannayen, ya zaman to litakunil yadaini, wato litakunil yadani awwalahuma tusjad wa akhirahuma turfa, wato hannaye su zaman to su ne farko wajen yin sujada, su ake fara dorawa, sannan kuma su ne ƙarshe wajen dagowa. Mun gane? To haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa ga sahabbansa, wanda kuma abin har yanzu haka ne, shine hannu shi zai zamanto shine farko in za a tafi sujada, kuma in aka gama sujada za a meke shine a ƙarshe, shi za a yi itibari da shi. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dogaro akan tafuffukansa guda biyu, wa yabsubuhuma, yana shimfida su a ƙasa, wa yadummu asabi'ahuma, kuma yana hadewa wato yatsotsin hannayensa, wa yuwajjihuha qibala al-qiblati, yana fuskantar da su wato wajen al-qibla, saitan al-qibla yake fuskantar da su. Lokacin da mutum ya yi sujada ba haka ba zai, ko ya yi haka, haka zai, kuma hade su zai ba haka zai ba, mun gane, zai hade su ne, idan ya hade su lokacin da zai tashi kuma ai da su zai dogara ko sai ya meke kuma. Na'am. wa kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi. To ma yake alaihi salatu wassalam idan yayi sujada ya kasance yana dora hannayensa guda biyu a setin kafadin shi, ba wai nan ba yake mai da suha kalin mutum yayi sujada kuma yayi mai da hannayen shi na setin kafadin shi shine nan kan a gaba kenan, mun gane. Wa ahyanan hazwa uzunaihi, a waɗansu lokutan kuma setin kunnayen shi yake ajiye su. Wato kamar yadda lokacin da mutum zai daga hannayensa a takbiratul ihram da takbiratul ruku' da takbiratul rafi' min da arrafu min ruku' duka yana da kowane huskokin guda biyu, to haka lokacin da mutum yayi sujada zai iya ajiye su imma setin kafadin shi imma setin kunnayen shi. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ardi, ma yake alaihi salatu wassalam ya kasance yana tabbatar da goshinsa da kuma hancinsa min al-ardi daga ƙasa, yana tabbatar da nan wato tsinan hancinsa da kuma goshinsa lokacin da yayi sujada yana tabbatar da cewa sun taba ƙasa. Wa qala lil musii salatihi, ma yake sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mutumin da ya muna na sallar shi, wanda Allah ya ce da shi idza sajadta, idan dai zaka yi sujada to famakin li sujudika, ka tabbatar da cewa wannan sujada taka kayi ta da goshinka da kuma tsinin hancinka, ka tabbatar da hakan din. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idza anta sajadta, idan dai zaka yi sujada fa amkanta wajhaka wa yadayka, to ka tabbatar da fuskarka da hannayenka guda biyu, hatta yatma inna kullu azmin minka ila mawdi'ihi, wato har kowane kashi naka ya nutsu ya koma inda ya fito, kowane kashi ya koma inda ya fito lokacin da kai sujada. Wa kana yaqul, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗa yana cewa la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabin, yace babu sallah ga dukkan wanda hancinsa baya taba ƙasa kamar yanda goshin shi yake taba ƙasa. To sai mun kama jiki wa duk wanda idan yayi sujada iya goshin yake taba shimfiɗar da ya sallah amma hanci bai san abin da ake ba, to sai ya kama jiki, mun gane da kyau. Saboda sai mun kula da kyau guraren da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya nuna cikin hadisin Abu Abdullahi ɗan Abbas, wanda wannan dukkaninsu kusan gaɓaɓuwa ne yake cirowa na hadisin da za mu karanta a gaba na Abdullahi ɗan Abbas, to sai ya ɗan kakkawo su a ɗan rarrabe, shi ya sa ma ba mu kula da cewa sai mun yi ta kawo hadisin ba, amma in mun je ƙarshe zai kawo hadisin dukkan shi sai mu karanta shi a can, mun gane. To duk wanda hancinsa baya taɓa gurin da ya sujada kamar yanda goshi yake taɓawa, to ba shi da sallah. Kuma ladin nan za mu ga cewa mun taɓa karanta irinta a baya, nafiya ce lil jins, la wanda take nafiya lil jinsi to ba wai tana korewa kamala ba ne, tana korewa jinsin sallan nema kanshi, mun gane da kyau. Idan ka ce la rajula fiddari, akwai bambanci tsakankanin da ka ce la rajulun fiddari. Lokacin da ka ce la rajula fiddari ba kowa a cikin gida, gidan kwafai ne ba kowa a cikin shi. Lokacin da ka ce la rajulun fiddari ba mutum ɗaya ba ne a cikin gidan, sawa'an la'alla mutum biyu ne ko sama da mutum biyu, mun gane. To la salata bi hadarati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, ina ga lokacin da muka yi sharhin wannan hadisin zai go mun kawo wannan ka'ida din. To anan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace babu sallah ga dukkan mutumin da hancinsa baya taba ƙasa kamar yadda goshinsa yake taba ƙasa. Wa kana yumakkinu aidan rukubataihi wa adrafa qadamaihi, hallo dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tabbatar da gwiwoyinsa da kuma tsinin ƙafafuwansa a lokacin da ya sujada. Saboda dama gurare guda bakwai ne wanda ma'aiki ɗin ya ce an umarce shi da ya sujada wato a kansu, wanda za mu tarra su hadisin Abdullahi ɗan Abbas ne al-Imamu al-Bukhari da al-Imamu Muslim suka fitar da shi. Wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi, wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana fuskantar al-qibla bi suduri qadamaihi, wato da farkon yatsotsin shi nan lokacin da zai yi sujada yana tankwasa zuma, ya zama to su din ma al-qibla suke kallo kamar yadda za mu gani a gaba. Wa bi atrafi asabihi mal-qibla, sannan kuma yana fuskantar al-qibla da tsinin yatsotsin shi, yana fuskantar da su al-qibla. To lokacin da mutum zai yi sujada, wani baya iya yi, wani kuma za ka ga cewa abu mai sauki ne a wajen shi. To amma in zai yi shi ne ka tankwasa yatsotsin yanda za su ɗan yi sujada lokacin da mutum ya tafi sujada. Mun gane da kyau, saboda in za a zauna ai kusa haka ne ake ku can ne wannan amma za ta yi nama zan kwatanta. Na'am, lokacin da mutum ya yi sujada ai haka ne zai yi ku, to sai ya tankwasa su aiki. Yawa, tankwasa su ake ta yadda in mutum ya taso ma kamar a tankwashe suke. To tankwasa su zai lokacin da zai tafi sujada haka ne. Mun gane? To in ya dago shi ne yake magana a kan wai yastaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qibla, yana fuskantar al-qibla da tsinin yatsotsin ƙafafuwan shi. Na'am. Yake. Na'am. Wa yarussu a ibaihi, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kuma yana mannewa dindinniyoyinsa a guri ɗaya, yana haɗewa dindinniyoyinsa a guri ɗaya lokacin da zai sujada. Wato idan mutum ya yi sujada, to kada ya ware ƙafafuwanshi, dindinniyoyinsa yana haɗe su a guri ɗaya. Na'am, mun gane? Yawwa, dindinniya ana haɗewa ƙafafun haɗe su ake ba haka. Haka ake musu. Haka ake. Mun gane ba a haka. Mun gane da jago?
Na'am.
Wa yansibu rijlaihi, sannan kuma yana kafa ƙafafuwan nashi, ya zamanto sun tsaya ciccir, kada ya lankwasa su. Wa amara bihi, kuma yake alaihi salatu wassalam, ya yi umarni da hakan din. Wa kana yaftahu asabi'ahuma, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana lankwasa yatsotsin ƙafafuwan shi a lokacin da ya yi sujada, su ma su dinga kallon al-qibla din, ba a tsaye suke ciccir ba su. Fa hadhihi sab'atu a'dha'in, wato Albani ya ce waɗannan su ne gaɓaɓuwa guda bakwai wanda kana sallallahu alaihi wasallam, wanda jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya sujudu alaiha, yana yin sujada a kansu. Su ne alkaffani, tafuffukan hannaye guda biyu, warukubatani, da guyoyi guda biyu, walƙadamani, da kuma ƙafafu guda biyu, waljabahatu wal'anf, da kuma goshi da hanci. Waɗannan su ne gurare guda bakwai wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam, kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas, ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala aljabahati wa ashara biyadihi ala anfihi wal yadaini wal rukubataini wa atrafil qadamai wa la nakfita thiyaba wa sha'ara. Wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim, wanda za mu tarra hata wa la nakfita thiyaba wa sha'ara dinnan shi ma ya kawo ta a ɓangare guda. Yasa za mu tarra shi gashi nan. Wa qad ja'ala sallallahu alaihi wa sallam al-udwayn al-akhirayn ka udwin wahidin fi sujud, wato haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya sanya waɗannan gaɓaɓuwan guda biyu na ƙarshe, da al-jabhatu wal-anf, da goshi da hanci, ma'aiki alaihi salatu wa salam ya sanya su ka udwin wahidin fi sujud, wato tamkar gaba guda ɗaya tal a cikin sujada. Haythu qal, yayin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce umirtu an asjuda ala sab'i a'zumin, an umarce ni da in yi sujada a kan gaɓaɓuwa guda bakwai. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, umirna an nasjuda ala sab'i a'zumin, an umarce mu da mu yi sujada a kan wato gaɓaɓuwa guda bakwai. Za mu gani a ba'in yake nufi. Mun gane? Da umirtu da umirna maiki alaihi salatu wassalam idan yace an umarce shi to wanda ya umarce shi shine Allah subhanahu wataala sahabbai idan suka ce umirna ko umirtu cikin sahabbai ko suka ce umira fulanun an ya fa'ala kaza kai tsaye al'amiru shine maiki alaihi salatu wassalam wali yuda hukumar rafi'i fi sawabi nahwu min as-sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi aw an idafatin ara kamar yadda al-Imam Suyuti ya kawo cikin littafin Salafiyya wato ma'aike alaihi salatu wassalam yace mahaliccin mu subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu sujada akan gababuwa guda bakwai alal jabahati akan goshi wa ashara bi yadihi ala anfihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shudar da hannunsa ala anfihi ya dora shi akan hancinsa wal yadayn da kuma hannaye guda biyu wa fi lafzin lil kaffayn wato a cikin wani lafazi da kuma tafuffukan hannaye guda biyu wa rukubatayn da kuma guyoyi wa atrafil qadamayn da kuma tsinin kafafu wala nakfita thiyaba washa'ra ma yake alaihi salatu wassalam yace sannan kuma kada mu tattare tufafinmu a lokacin da zamu tafi sujada hakanan kada mu tattare gashinmu a lokacin da zamu tafi sujada wato wannan ma yake alaihi salatu wassalam yana magana ga larabawa irin sa wanda suke da kai gashi wanda yake sauka har gadan kasi har gadan baya amma yanzu kai da kake da gashi a cure ina gani to za ce ma karka tattare shi ma naka ba zai yi sujada ba to a bada tufafi kada ka tattare tufafi saboda su a wancan lokacin idan mutum ya zo zai shiga sallah saboda in yayi sujada gashin shi zai iya zuba kasi to wani sai ya zo shi ya nannade shi ya kulle shi ne yanda mata suke sai ya kulle shi saboda kada kasa ta taba mishi gashin shi haka kuma zamu gani cewa yanzu in mutum ya je shi da wata babbar riga in zai yi sujada da tattare ta daga karta share kasa shi ko bai san makan shi ne yake rage walada wanda in kana da gashi in yana sabka kas wannan a haƙin maza kenan in yana sabka kas shi ma ana rubuta maka ladan yayin sujada haka tufafinka in ya sabka kas da kai wanda kake da kai babbar riga da wancan wanda yazo da riga karama ladan ku ba ɗaya bane saboda kai rigarka ba ta janyo maka lada gashi na Albani ai yayi magana a kasa mun ga yanda kyau yace na bummuha wa nahmiha min al-intishar wato kada mu tattare tufafinmu mu kiyaye su daga yaduwa yuridu jama'a thiyabi wa sha'r bil yadayn wato yana nufin ma'aike alaihi salatu wassalam yace kada mu tattara jama'a thawbi kada mu tattara tufafinmu wa sha'ri da kuma gashinmu bil yadayn da hannaye mu tattare shi da hannaye inda ruku'i was sujud lokacin da za mu yi ruku'u ko lokacin da za mu tafi sujada wannan cikin nihaya kenan nihaya fi gharib alhadith qultu albani yace sai na ce ne kuma walaysa hadha an-nahyu khassan bi hali as-salati wannan hanin bai shafi ba hali na sallah kadai bal bar da laukaffa sha'ruhu wa thawbuhu qabla as-salati da a ce wato mutum zai tattare gashin kansa ya hade shi a guri daya ya kulle shi ko kuma zai tattare tufafin shi lokacin kafin ya shiga sallah thumma dakhala fiha kadhalika shamala an-nahyu 'inda al-jumhur sannan kuma sai ya shiga sallar haka nan to hanin ya sha ya wannan hani din ya shafe shi shi ma a wajen jumhurin malamai wato akwai malaman da suka raba gida biyu suka ce in wannan abin da yayi ba saboda sallah bane misali yanzu mutum ne mai nika ne mun ga ne mai nika ne kuma ya fito daga gida da babban riga ranar juma'a ce azu zai fara aiki yace to bari da gani in ba darma darman bai yace da babbar rigar nan zai tahuna za ta iya kama mishi rigar nan ta cira mishi to saboda tahuna sai ya danyi dabara ya kulle rigar tashi ga ta dai babbar riga ce amma ya kukulle ta sai ta koma karama kenan yanzu kuma ya tashi zai tafi juma'a yace to ba zai tafi juma'a ba ba zai warware ta bai tafi juma'a juma'a ma yayi yau tunda an yi lema zai iya wannan farin kayan in ya fada a kasa to lema za ta iya goge shi kuma yanzu sai an wanke shi sai bari ya bar kayan shi ya kawo ya tafi mun gane to akwai malaman da suke ganin cewa tunda dai hikimar da ta sa yayi wannan da farko ba wai saboda sallah bane yayi ne saboda wato nika da yake suka ce wannan babu laifi mun gane wanda zamu ga cewa cikin malaman maliki akwai wanda suke da wannan ra'ayi cikin malaman maliki in ka doka at-talassum yin canhu irin mutun ya yasa ba date a bakin sa in ya zamanto saboda wani aiki ne yasa sai ya dace da kuma lokacin sallah yayi sai ya tafi ya sallashi a haka ne suka ce ba laifi haka zanzaro lokacin da mutun yayi zanzaro saboda ado irin matashi ne dan bana bakwai ne yayi zanzaran shi tun wajen karfe 11 na rana yayi wanka yayi sa kaya yayi zanzaro yazo shi fada ya zauna aka yi kiran sallah ta azhur ya tafi yin sallan azhur to suka ce ayi zanzaran da yayi ba na sallah din bane to amma in dai mutun zai zanzaro saboda yazo sallah wannan bai dace ba to haka suka dauki wadannan abubuwan duka to amma akwai malaman da suke ganin cewa duka bugo daya ake musu tunda dai manzon Allah ya hana to in ka zo koda kana da kai kayanka wanda kai daga can baya to sai ka warware sai baya an gama sallah ka sake yin kayanka mun gane da kyau wa yu'ayyiduhu nahyuhu sallallahu alaihi wa sallama an yusalli ar-rajul wa huwa aqisun sha'ruhu kama yati wato yana karfafar wannan maganar shine hanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yayi ga mutun yayi sallah alhali yana mai hadewa gashin kansa yana mai kullewa gashin kansa kamar yadda zai zo shi a gaba hadisi abdullahi ibn al-haris ibn jaz ibn zubaidi kamar yadda zamu tarra shi wanda shi kuma yana cikin sahih muslim na'am wa kana yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa idza sajada al-abdu wato idan bawa ya tafi sujada sajada ma'ahu sab'atu arabin wato gababuwa guda bakwai suna yin sujada tare da shi wannan bawa din mun gane sab'atu arabin gashi na kasa yace lamba ta tarko yace ai a'ba'il wato sajada ma'ahu sab'atu a'ba'il saboda jam'u irbin ne jam'i ne na irb irb bi kasril hamzati wa sukunir ra'i wato da yiwa alhamza wasali kasa da kuma daurewa ra'u shine sajada ma'ahu sab'atu arabin shine wajhahu wa kaffahu wa wajhuhu wa kaffahu wa rukubatani wa qadamahu wato huskar shi da tafufukan sa guda biyu da guyoyi da kuma kafafuwansa wa qala fi rajulin ma'iki alaihi salatu wassalam ya fada cikin mutumin da sallahu wa ra'suhu ma'husun min wara'ihi yayi sallah alhali kansa yana nade daga bayan sa ya nade gashin kansa saboda larabawa su suna da gashi ba irin namu bane cukur-cukur din nan to ma'iki alaihi salatu wassalam yace inna ma masalu hadha masalul ladhi yusalli wa huwa maktufun sanan dai kade misalin wannan mutumin misalin mutumin da yake sallah ne wa huwa maktufun alhali yana mai tubka gashin kansa yana mai tubke shi yana mai nannade shi ba shi da nada mai yawa Albani yace wa ma'ana al-hadith al-qala ibn al-asir wa ma'ana al-hadith annahu idha kana sha'ruhu manshuran hakika idan gashin mutun ya zamanto a sake saqaba al-ardi inda sujud zai fada kasa lokacin da bawa yayi sujuda ko fayu'da sahibuhu thawaba sujud bihi to sai a baiwa mai wannan gashin ladan yin sujuda da wannan gashin da yi wa idha kana maqusan to idan ya zama wannan gashin a tafke yake sara fi ma'ana malam ya sujud zai zamanto cikin ma'anar bai yi sujada ba kenan zai zamanto shi wannan mai gashin ya rage wa kanshi lada washibu washabahu bil maktufi wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kamanta mutumin da yayi sallah gashin kansa ya nannade shi da wanda yake al maktuf wanda ya tubka gashin kansa wa huwa al mashdudu al yadaini shine wanda ya daure hannayensa guda biyu li'annahuma la yaqani al ard fi sujudi saboda ba sa faduwa akan kasa a lokacin da ya tafi sujada Albani yace wa yabudu yana bayyana annal hukuma khasun bir rijali dunan nisa'i wannan hukuncin ya shafi maza banda mata ta mace ba za ta bar gashin kanta a guda ba a lokacin da za ta yi sallah mun gane kama na qalahu shaukani kamar yadda al-Imam Shaukani ya rawaito daga Ibn al-Arabi na'am to ina ga anai kamata a ce muka nufu ko kuma kala sale wa kala aidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fada hallo da yace zalika kiflu shaytan wato wannan gurin tsugunni ne na shaytan ya'ani maq'ada shaytan abinda yake nufi gurin zama ne na shaytan yani magraza dafrihi, wato a inda shedan yake samu ya zauna sai ya kulla kiso guda uku akan mutum kenan. Lokacin da mutum zai kwanta yayi barci, shedan yana, idan mutum yana barci to shedan yana mai kiso uku akan shi. To inda shedan yake zawa ya zauna yayi kiso din shine a bayana, in ya zo shi sai ya kama ya mishi kitso guda uku akan shi. Amma in ka tashi ba wai shafa ba za ka yi gaji da kitso uku akan ka ba. Manzo Allah ya ce aqidu shaytanu ala rafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah in halat uqdatu fa in tawadda in halat uqdatu wa in salla in halat uqdatu fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. To hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. To shi yasa nan inda shedan yake zama ne nan inda yake zama yayi wa mutum kitso din nan. To da haka in lokacin da mutum zai yi sujada sai ya zama ya ki saka gashin shi, to a lokacin nan shedan sai ya zauna a nan kuma ya dan kitsa mishi abin da ya dace. Na shi shedan abin da yake so ba wai abin da ya dace ba addini. Na barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.